Baki mai yanka wuya. Wasu jama'a sun tsayawa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takardun tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. To amma shi ko ya ce akai kasuwa. Shin da gaske tsadar takardun neman takara na jam'iyyar APC ya hana a saye takardun da yawa? Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wasu rahotanni da suka karaɗi Najeriya suke bayyana cewa wani gungun jama'a da sunan Fulani da almajirai sun tsaya wa tsohon shugaban ƙasar Goodluck Jonathan takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi suke tabbatar da cewa an ga tsohon shugaban ƙasar yana safa da Marwa a fadar shugaban ƙasa, yayin da kuma wasu rahotanni suka dade suna cewa shugaba Muhammadu Buhari da jam'iyyarsa ta APC suna zawarcin Jonathan din. To sai dai har kawo lokacin sai ya masa takardun takarar na APC, babu wata sanarwa da aka bayar a hukumance da ke bayyana cewa Jonathan ya fice daga jam'iyyarsa ta PDP da ya yi gwamna da mataimakin shugaban ƙasa da kuma ɗungurungum ya zama shugaban ƙasa duk a ƙarƙashinta. Haka kuma babu wani rahoton da ke cewa shi ɗan jam'iyyar APC ne a halin yanzu. To sai dai tuni masu fashin baki suka soma tunanin biri ya yi kama da mutum. La'akari da tarukan ganawa da tsohon shugaban ƙasar yake yi kwanan nan da shugaba Buhari da kuma sabon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Adamu. A ra'ayin injiniya Magaji Muhammad Yaya, wani ɗan kwamitin yaƙin neman zaɓen Muhammadu Buhari, wataƙila da akwai abin da APC ta gani da yasa take zawarcin Goodluck Jonathan.
To a kullum gwamnatoci suna tafiya tankar hankaka ne, in ka ga bakinta dole ka ga farinta. Kamar lokacin Jonathan, a gaskiya mun kushe shi babba akan maganan Boko Haram, amma akan sauran tsarin abubuwa a hankaya a wannan lokacin yana da sauki. Kamar su shinkafa da sauran kayan abinci bai ta'azzara ya kai wannan farashin na yanzu ba, da lokacin ma bai fi 7,000 zuwa 8,000 ba. Kamar kuma canjin naira zuwa dala a wannan lokacinsa a gaskiya yana ƙasa sosai, bai fi naira 160 zuwa 180 ba, wanda muna fata gwamnatin nan kafin ta ƙare ta ƙoƙari ta gyara. In ba ta yi ƙoƙari ta gyara ba, mafi yawan 'yan Najeriya za su sa gejin cewa wancan gwamnati na Jonathan ya fi na Muhammadu Buhari ta ɓangaren financial sector da commodities da sauransu. Illa iyaka za a ci wajen Boko Haram an ci yaƙi an gama da shi, amma bayan wannan kuma sai kuma bandit suka zo. To don haka Jonathan yana da alherinsa a wajen sauƙin abubuwa na canjin kuɗi zuwa abinci da sauransu. Wannan gwamnati kuma ta yi ƙoƙari wajen kashe Boko Haram.
To ko wannan shi yasa shi shugaba Buhari ya bar Godwin Emefiele gwamnan babban banki wanda Jonathan ne dama ya naɗa shi?
To a fahimtar mu, zuwan Muhammadu Buhari a gwamnati ya ce a treasury din kusan babu komi, dole rike wanda ya samu a kai ya bincike ya kuɗin suka yi, shi da ya rike treasury shi ya san yadda ya raba kuɗin, don haka ya dada su, dalilin da ya sa rike shi kenan a wancan lokacin. To kasan shugaban Muhammadu Buhari dattijo ne mai ƙoƙarin binciko duk wanda yake tunanin zai kawo ƙasar alheri, ingoni ne akan ɓangarensa, dalilin da ya sa ma ya ɗauko irin su Abdullahi Adamu waɗanda suke gwanaye ne a lokacin PDP, amma ya dada su yanzu a APC ɗin, ganin cewan wataƙila akwai abinda da suka iya da zai ciwa ƙasar gaba, yake tunani a wannan lokacin ma don a ciwa ƙasar gaba. To dalilin da ya sa wataƙila ma ya taimaka wajen sa shi a chairman na party. Kamar Okwabio ma a wancan gwamnatin ba irin zagin da ya biye wa APC ba, amma Muhammadu Buhari ƙasar ce a gabansu, yana tunanin duk wanda ya ɗauko wataƙila akwai abin da zai kawo na gyaran ƙasar, wataƙila shi ya sa ɗauko irin waɗannan mutanen ya haɗo su cikin wannan gwamnatin.
To sai dai kuma wani jigo a jam'iyyar adawa ta PDP, Dr. Ladan Salihu, yana ganin sabon kawancen APC da shugaba Jonathan. Tamkar wata babbar kasawa ce ga jam'iyyar da ta kada gwamnatin sa ta dare kan mulki.
Shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaba Goodluck Jonathan suna da alaka kyakkyawa, saboda a lokacin da aka ce an bayyana zabe, tun kafin ma hukumar zabe ta ce ta bayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci zabe, shugaba Goodluck Jonathan da ya ga alƙaluman sun fito lalle cewa ba zai ci wannan zabe ba, ya doki wayansa ya kira shi. To daga nan suka kulla zumunta da fahimta da abota. Sai kuma muka ji ana hasashe wanda ake cewa ya gaza, aka kara ɗan ƙasar nan, aka bakanta shi, aka nuna cewa bai san komai ba, bai san kowa ba, bai iya mulki ba, aka nuna cewa shi ne ya kawo rugujewan al'amura. Yau kuma jam'iyyar APC shi take barbara, take son ya zo ya shigo cikin tafiyarta. Ai kaga gazawa ya kai gazawa.
A ɗaya ɓangaren kuma, sanarwar ƙara wa'adin sayar da takardun tsayawa takarar zaɓe da jam'iyyar APC mai mulki ta yi ya janyo ra'ayoyi mabambanta, a yayin da kuma ake baza jita-jitar cewa tsadar takardun takarar jam'iyyar ya hana ta samun cinikin takardun mai yawa. Wani al'amari kuma da ke jan hankalin jama'a a takardun tsayawa takarar na APC shi ne wani gurin da ake buƙatar rattaba hannun janyewa daga takara, da kuma aka tilasta wa duk wanda ya saya ya sa hannu a kai. Ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta APC na ƙasa, Dattawo Ali Kumu, ya yi ƙarin haske akan waɗannan lamuran.
Jam'iyyar APC ta yarda cewa ta ƙara wa'adin kwana biyu GB saboda ƙorafe-ƙorafe da roƙo da mutanen Najeriya suke ta yi cewa a ƙara musu koda kwana ɗaya. Bisa adalcin jam'iyyar APC da kuma farin jininta, ya sa jam'iyya muka zauna muka yarda cewa za a ƙara wa mutane kwana biyu ranar GB Alhamis, sannan dawo da form wanda bai dawo da shi ba ya dawo da shi ranar Juma'a, sannan za mu fara screening ranar Asabar da Lahadi in Allah ya yarda, in Allah ya kai mu insha Allah.
Da an yada labarin cewa mutane ba sa iya saya, kuma kamar an bar forms din ma da yawa ba sai ba, amma yanzu na lura ana ta saya. Shi yawan sayan ne yasa kuka ƙara wa'adin, ko kome ya faru kazalika? Zuwa yanzu nawa kuka tara?
Man Nasiru, maganan da na gaya ma wannan abun ya biyo ne bayan roƙe-roƙe da 'yan Najeriya da kuma farin jini na jam'iyyar APC. Sannan maganan da kake tambaya na nawa aka tara, already jiya National Organizing Secretary ya hira da ku, ya gaya muku alƙalaman yawan mutanen da suka saya, amma in kuna buƙatan detail gobe in Allah ya kai mu, za mu nema, za mu baku, kuma za mu sanar da duniya kowa ya sani.
To yin haka ne, akwai wata takarda da ta bayyana cewa duk wanda ya cika wannan form din sai ya rubuta cewa ya janye. Shin wace hikima ce mutum gashi ya saya kuma ya sa hannu akan cewa ya janye? Na ji an taɓa yin irin wannan tsari a jam'iyyar CPC a shekara ta 2011.
Wannan tsari ne na jam'iyya, kuma doka ne na jam'iyya, kuma ba akan jam'iyyar APC aka fara ba. Duk jam'iyyu kowace tana da irin kalan nata, kuma duk ɗan jam'iyya mai son ya shiga jam'iyya, ya yi takara a jam'iyya, ya kamata ya bi umarnin jam'iyya. Kuma jam'iyya tana da tsari, kuma dokoki ko tsarin mulkin jam'iyya ko na Najeriya ya yarda cewa jam'iyya ita take tsaye da ɗan takara. Ɗan takara baya tsaye da kansa. So wannan ni ban ga wani abu sabo ko wani abun mamaki ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.